Kuma Elohim, Kuma Elohim, Kuma Elohim, Shabta Haret, Kuma Elohim, Kuma Elohim, Kuma Elohim, Shabta. Shavta Haaretz.